Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa a jihar Plateau ta sanar da sakamakon zaben shugaban kasa a jihar. Farfesa Shehu Abdulrahman wanda ya sanar da sakamakon yace jami'iyar Labour ce ke kan gaba da kuri'u 466,272. Sai jami'iyar APC ke biye mata da kuri'u 307,195. Sai kuma jami'iyar PDP wacce ta zo na uku da kuri'u 243,808. Tun farko dai hukumomi a karamar hukumar Jasta Arewa sun tabbatar da samun yamutsi a wurin tattara kuri'u na karamar hukumar Ajiya Litinin. Yamutsin ya tashi ne yayin da jami'in da ke tattara kuri'u ya buƙaci ejen na jami'i su sanya hannu a sakamakon zaben. Sai agent na wata jami'iya ya ki sanya hannu kuma ya ce bai yarda a bayyana sakamakon zaben ba. Shugaban karamar hukumar Jasta Arewa Shehu Bala Usman ya mun ƙarin bayani.
Gaskiya ne a lokacin da ake tattara kuri'u na wannan mazaba wato particularly na Jos North da kuma Bata Federal Constituency. An samu dan cece kuce akan kuri'un da aka kawo daga wani ward wato ana kiran shi Durumada Carbon. A federal ward ne shi an samu wannan kece kuce din akan shi agent wato wanda yake lura da yake sai ma wani party ya ce bai da wannan kuyoyin ba to an samu dan kece kuce a wajen amma dai alakul halin shine a irin wannan matsayi to akan gaya mutane su yi hakuri a biya bin a hankali
amma an samu rasa rayuka ko kuma lalata dukiya wurin
a ko daya babu abin da ya faru ba wani rasa ba domin abin ai bai kai ga haka din ba sai dai magana ne na fatan baki wanda kuma a siyasan ce ba wani abu bane sabo a siyasance akan yi abin da ya fara kama a zo a shirya daga baya amma dai akwai wannan magana ta fatan baki na rashin amincewa din
bayanai sun nuna da cewa jami'an tsaro ne suka yi iya kokarin su suka taimaka aka fice da jami'an da ke tattara kuri'un har suka samu tserewa Shugaban na karamar hukumar Jasta Arewa Shehu Bala Usman ya buƙaci jama'a musamman waɗanda ba su gamsu da sakamakon zaben ba su bi hanyar doka don samun adalci
idan mutum bai yarda da abubuwan da aka kawo ba akwai sharadi daban-daban wanda shari'a ta shimfiɗa domin tabbatar da adalci to mutum na iya bi amma almuhimu a wajen shi ne kwanciyar hankali kuma a yi hakuri a bi komai a hankali domin rashin bin komai a hankali ba zai haifar da wani abu ba sai face rashin zaman lafiya to duk kuma wani abin da za a yi wanda babu zaman lafiya a ba shi da fa'ida a kai
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya